أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجي بركاته تمنا عمدة الأحكام عندكم ونشيني درسا من أبو مشابك ويأتكم ونالتاي يومنا رانا الخميس ترى غوتنا ربيع الآخرة كوكم جمالاني جمادى آخرة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina 443 wanda daidai da 13 ga wata na farko miladiya ta 2022. Wancan satin mun tsaya karshen babe na As-Sufu, baban da malam ya kawo mana hadisai da suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi wato sahu, yanda ake daidaita sahu da yanda umarni ya zo akan yanda mutum zai daidaita sahu. Inda mun gani yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar na a cika sahu, a daidaita sahu, kada a bar wata wato kofa ko wata hanya ko wata furja ko wani espace tsakankanin wato mutum da mutum a cikin sahu. Wanda irin wa'idi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, yace duk wanda irin wanda ma yakhsha alladhi janini hadisin na ƙarshe, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sawu sufufakum, ku daidaita sahunku, ko kuma Allah subhanahu wataala ya caccanza tsakanin zukatanku, ko kuma ya caccanza tsakanin wato huskokinku. Wanda karatun ya gabata a wancan sati, insha Allah kenan yau zan matashi babe na al-imama, baban da zai gayi mana abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama na wato limanci. Idan aka ce al-imama, malamai suna itlaqan imama kan wasu abubuwa da dama. Akwai imama a cikin addini, a ce wannan shine imam, shine jagora a cikin wato addini, ya zamanto wato shi yake faɗi ayi kaza, shi yake koyar da mutane wasu ayyuka, kenan wannan kama a cewa ne da Hausa ma da yake cewa ne shine liman, koda ko ba shi yake jagorancin sallah wato a cikin jama'a, sai zaman to ana cewa na ai imam ne, saboda ana koyi da shi akan abin da ya shafi aiki na addini, yana kira zuwa ga shari'a, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, da kuma irin abubuwan da suka zo akan limanci. To nan malam ya kawo mana babi, yace babul imama, baban da zai yi mana magana akan limanci wanda ake sa mutum ya shiga gaba ya jagoranci sallah, kenan shine malam zai yi mana bayani akan shi. Kenan hukuncen da suke cikin limanci, da kuma su ma'amumin wato masu bin liman, mamu kenan, da su ma mamu abinda yake hukunce da shi, da kuma irin alaƙar da take tsakankanin mamu da shi liman. Kenan a cikin wannan baban insha Allah zan mu gani wato irin abinda malam ya kawo mana wato a cikin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo akan wannan. Muka ce idan aka ce limanci shine wani ya shiga gaba ya jagoranci sallah, ake cewa na ai shine liman. Tayyib, sai malam yace babu da imama, babe na imama. Hadisi na farko da malam ya kawo mana shine hadisi daga Abi Huraira, yake cewa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala an annabi sallallahu alaihi wasallama qala ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allah ra'sahu ra's himalin aw yaj'ala suratuhu surata himalin. Wato wannan hadisi daga Abi Huraira, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, shin mutumin da ya zamanto yana daga wato kanshi kafin limami ya dago, bayya tsoran an yuhawwila Allah ra'sahu ra's himalin, cewa Allah subhanahu wata'ala ya juya kan nashi ya koma kan jakki ko kuma shakka daga rawi yace au yaj'al suratuhu surata himal ko kuma ya sanya shakalin shi surar shi ta zamanto sura ce ta jaki wato wannan tsoratarwa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hakan mutumin da yake zamantawa wato shine kamar ya zamanto wal liman kamar da ake cewa ne wal liman ne ko kanan liman ko kuma abokin liman kamar yanda karatu ya gabata jiya cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama mun gani wannan kenan ya zamanto kai ka zamanto wal liman wato kana rige limami yin abu kamar yanda zan mu gani hadisi na gaba shi ma yana da alaka da wannan kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ama yakhsha ai bayyacin bi jin tsoro wane allazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam wannan wanda yake dago kan shi kafin liman a cikin ruwaya ta ibnu khuzaima yayi kare cewa fi salati a cikin sallah wanda yake dago kan shi kahin liman ya dago a cikin sallah shin bi jin tsoran an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa imari ya to wato Allah subhanahu wata'ala ya juya kannan nashi ya koma kan jaki wanda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni imamakum wato ni limamunku ne ni ne limamunku fala tasbiquni bil ruku'i wala bis sujudi wala bil qiyami wala bil insiraf wato kada ku rigaye ni game da abin da ya shahi wato ruku'i kada ku rigaye ni akan abin da ya shahi sujada kada ku rigaye ni akan abin da ya shahi tashi hatta da tahiyya kada ku rigaye limami wato gusawa wanda yana daga cikin ladabi na limami na sallah idan liman ya salamce daga sallah ba a so ka tashi kai tsaye ka gusa har sai in ma liman ya juyo tukun ka samu ka gusa in ba wani uzuri ba ya kama ka wanda dole sai ka huta kenan wannan tsoratarwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi malamai suka ce to shin akan abin da ya shahi Allah subhanahu wataala ya juya kanka ya koma kan jaki ko kuma surar shi ta koma surar jaki shin ana nihin ma'anawi ko kuma ya zamanto wato hissi gashi nan ana gani bi ma'ana idan aka ce ma'anawi ya koma kamar yanzu misali da idan wani ya zo yayi wani abu na wauta ko kuma ala kullu misali idan mutun ya zo darniya me ake cewa wani jaki ne ko kuma bai gane a ce wani jaki ne to kaga nan ma kenan amma nuni akan an siffanta ka da wani abu wanda sai an kai in ba wanda bai san fiqhu ba a cikin addini bai san ba abin da ya shahi wato sallah yaya ake yin sallah ta kaka zai ringa rigaye liman wato game da abin da ya shahi wato sallah liman fa'idar shi an sa shi ya zamanto kana kuna koyi da shi kamar yadda zamu gani hadisi a gaba inna majrul al-imamu bi yu'tammabi li yu'tammabi kenan in ba wanda yake jaki ba ko wanda bai gane ko wanda bai san ba inda aka sa gaba ba kenan ba shi ba zai zamanto ba kana rigai limami yin wani abu a cikin sallah wanda mun sani idan ya zamanto kargai liman kabbara kana da sallah an zo takbiratul ihram kai ka rigai liman kabbarar harama an zo liman yana sahu 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 istaqimu wa atadilu kai kace Allahu akbar kaga yi ka saki baka da sallah ko kuma ka zo ana tahiyya liman yana tahiyya ka salanci kaga ni wannan duka ka zamanto kai sallar ka bata yi ba sai dai muka ce in ya zamanto wato khata ne kuskure ne ka dauka misali an yi kabbara kenan sai ka sake idan ka ji kabbarar liman ko kuma ka salamce ka dauka liman ya salamce sai ka lura cewa bai salamce ba to sai ka tsaya ka ci gaba da sallah idan ya salamce ka salamce ba tare da kai sahwa ba kenan shine ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar wanda ibnu hajar ya hakaito wata kissa a cikin fatahul bari cewa wani malami yazo yana karanta wannan hadisi sai yace to wai shin wai haka ne da gaske Allah subhanahu wataala zai juya kan mutun ya koma kan jaki yana gani kamar abu ne wanda ba yayi ba shi kuma abin da yake shaye ubangiji subhanahu wataala abu ne wanda sami'na wa ta'ala Allah subhanahu wataala mahuwayi ne akan dukkan komai shi malamin wata rana sai zo ana sallah yace bari ya dago ya gani kawai ya dago ya riga ya liman Allah subhanahu wataala ya juya kai Allah ya juya kai wanda kisa ce ta faru shi malamin yazo yana karanta malami ne babban malami yana karantar da almajirai wani almajirin shi kullun yana daukan karatu a wajen shi idan yazo kan daukan karatu a wajen shi sai sa sita sai sa rido tsakanin shi da shi misali zai karantar da shi misali nan ba rido bane sai koma daga cikin ta shi almajirin yana nan yana karantar da shi misali nan duka a sa ni cikin nan muna karatu kenan buku gani na ya zamanto dalibin yana yawan karatu mai kokari ne yana tazawwa wajen karatu wata rana sai ce yana so ya ga malam sai ce to ba lahi zai ga zai huto ya ga shi da malamin ya huto ya gan shi da fuskar shi yace ka san ya ne a kai yace to ka ji tsoran abun saba ma umarnin Allah subhanahu wataala akan abun da Allah subhanahu wataala yace ya mishi nasiha yace kuma kada ka ringa rigayen liman akan abun da yake wato shine kenan shi ya jarraba ya gani to kai ma wadaran ka ji tsoro kada ka jarraba Allah ke yi Allah subhanahu wataala mai iko ne akan dukkan gobe yana iya juya halittar taka ta koma kanka kwatankwacin kan jaki ko kuma ya koma hakikalin jikinka ya koma ma'anawi ko ka koma wani kasul wani himar a karatu baka gane komi a zo ana karatu ana mutane su gane baka gane komi ka koma irin labarin da ake bada ne wani jakki ne da ake bada hikaya ne haka aka zo aka yi magana sai ta ba mutane dariya almajirai gabaki daya aka ba su dariya to kowa ya dariya shi dai bai ba dariya sai da aka samu sati misali muna karatu yau khamis khamis sai an zo yau khamis lai karatu kowai buka ga wani ni daga can yana dariya aka tambaye shi lai ya kake dariya yace a shi magana da aka yi wancan satin ne sai yanzu ya gane to ka gani ai wannan to ka gani kan nashi bai dauka to kenan ka ji tsoran saba ma umarnin Allah subhanahu wataala abinda ake so a cikin sallah innama ju'ila al-imamu li utamma bi kuma hadisi yazo wannan cewa amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imani an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw suratuhu surata himarin kenan wanda yake daushin wanda yake dago kan shi kahin limani bayya tsoran Allah subhanahu wataala ya juya kan shi ya koma kan jiki ko kuma surar shi ta koma surar jiki kenan duka wannan yana yiwa ga Allah subhanahu wataala wallahu qadirun ala kulli shay kenan a cikin wannan hadisin zan mu gani irin yanda wannan tsoratarwa ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama akan mutun ya zamanto wato kana bibiyar liman he yayi kai kenan kada ya zamanto kana musabaka da liman kada ya zamanto kana rigai-rigai da liman a ka bari sai limami yayi tukun ya zamanto kai idan yayi kabbara ya je rukuyi tukun kai kaje idan yayi sujjada tukun kai kazo kaje idan ya dago tukun ka dago kenan haka ake so mutun ya zamanto wato a cikin sallar shi kuma a cikin hadisin zan mu gani cewa shi shedani kullun yana so ya ringa fassada ma sallar ka ne ya lalata ma sallar ka yanzu da Allah in ka zo ya ce maka ya ringa sama wasu ka dago ka riga yi liman ka ya gauga duk yanda zakka ida duk yanda zakka yi a sallah sai liman ya salamce zakka salamce kenan gauga me kake yi kenan dole mutun ya tsaya wato ya ringa bin liman yanda wato shari'a ta karantar haka kuma a cikin wannan hadisin zan mu gani irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantar da al'umma yake sa musu abun da zai zamanto su ringa tambihi akan shi kada ya zamanto sun yi wasa akan karamin abu koda karami ne a cikin shari'a wani ya dauka cewa ka dago daga rukun idan na riga liman ba wani abu bane ba amma wani abu ne tunda har tsoratarwa ta zo akan Allah subhanahu wataala yana iya juya halittar kai juya maka kanka ya koma kan jiki idan ka san ba karamin abu bane ba Allah subhanahu wataala ya kare mu sai mallan ya kawo mana hadisi na gaba shine hadisi na Abi Huraira shi ma dai mallan yake cewa an Abi Huraira radiyallahu anhu ani annabi sallallahu alaihi wasallama qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وتوانا حديثي شما دغ أبي هريرة مالن يا كاوو شي واتو أتيكين بابي ونده يكي نا إماما dan ya nuna mana ya nene zakka ringa wato koyi da liman da kuma irin hikimar da ta sa ya zamanto aka sa maka liman shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, kusan da cewa kadai abin da ya sanya aka saya liman ya jagorance ku a salla saboda ku yi koyi da shi. Kenan ka gani farko dan ka ku zo kawo kowa ya sallar shi daban, sai aka sa wannan idan yayi shi zai limami sai yayi kabbara tukun kowa yayi kabbara, limami sai yayi ruku'i tukun kowa yayi ruku'i, limami sai yayi sujjada tukun kowa yayi sujjada. Malamai sun yi sabanin shin cewa ya zamanto kun yi muwafaqan liman da ayyuka wanda suke na zahiri da batini. An gane ayyuka na zahiri, misali na af'al ruku'i sai yayi ku yi, da ayyuka na batini kada ka saka ma liman. Shi yasa yace fala takhtalifu innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi, kada ku saba mishi. Yayi ruku'i tukun kai ruku'i, ya dago daga sujjada kakka saba mishi. Shine malamai suka ce to shin ha ayyuka na zahiri na batini, misali idan aka ce ayyuka na batini shine niyya, niyyar da liman yake kai ma dole yayi ita zakka zo kai. Wasu malamai sun tayi kan cewa ha ayyuka na batini tunda cewa kai la takhtalifu alayhi, to kuma daga wani bangare su malaman da suka ce kuma la takhtalifu alayhi sai suka zamanto suna istidlalin kuma kana iya kabi mai nafila kabi shi farilla. Muka ce to malamai suka ce to ai nan kun ci karo da juna akan magana ku, saboda ni kun ce kada a saba mishi, kuma can kun ce yana iya bin mai nafila, saboda mai nafila niyyar shi ta miceci, mai farilla niyyar shi ta miceci. To kenan ya zamanto liman menene zai zamanto fala takhtalifu alayhi, ayyuka na zahiri shine ayyuka na zahiri, saboda niyya tana canzawa. Misali kai ne wanda zaka yi sallar la'asar, za a yi sallar la'asar a nan masallaci, kai kuma ka zo daga wani waje, misali baka yi ba sallar azhar, kana iya kabi limami shi da niyyar sallar azhar da la'asar, kai da niyyar sallar wato azhar. Wanda ya waru zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama, wato Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu tabbata a gare shi ya kasance yana sallatar isha a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama, tukun in ya koma wajen su sai sallaci nafila. Kenan kun gani ya sallaci jama'a shi yana nafila, su kuma suna farilla. Kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama, wato wasu sun zo su yi sallah aka ce babu wanda zai yi taya shi ya yi mishi sadaka, wancan nafila zai shi farilla zai. Haka kuma kai ne ka zamanto, wasu malamai suka ce to idan ya zamanto na isko musulmai in ya riga ya wara sallah, sai na zo masubuki kuma ban yi ba wata sallah, an ce ha ayyuka da kuma batini da zahiri kada in saba mishi, ni kuma na zo zan yi sallar magarba, shi kuma sallar isha ce za a yi, ni kuma ban yi ba magarba, to nan ai adadin raka'ati in raka'o'in sun saba, isha raka'a huɗu ce, can kuma magarba raka'a uku, to yaya zaka yi? Malamai suka ce idan ya zamanto kana da zabi biyu, idan ya zamanto an yi raka'a uku sai ka zamna, kana iya ka salamce ko kuma ka jirayi liman in ya ciko tashi ya ƙara sai ku ya salamce ka salamce. Idan kuma ka isko shi da ya yi raka'a ɗaya, raka'a uku ce ta yi, to amma ai sai suka ce ai zaman tahiyya, to kai daga yayi raka'a ɗaya ne za a yi zaman tahiyya, shi kuma magaruba zaman tahiyya a raka'a ta nawa ake shi, ta biyu ake yi shi. Limami yana ɗauke maka wannan sa, aka ce to kamar kai ne misali yanzu na ji sallar da wanda ya zo zai sallaci magarba sai isko an yi raka'a ɗaya ko kuma an yi raka'a biyu, ya samu zaman tahiyya ɗaya na raka'a ta biyu, aka yi raka'a ta uku ya samu zaman tahiyya guda, ya tashi zai ciko ya ƙara zama ya yi tahiyya, a ƙarshe ya ƙara yin tahiyya, tahiyya nawa yake magaruba asali tahiyya nawa yake? Biyu. Shi kuma ya yi kudu sun sallar shi ba ta yi ba? Suka ce kenan wannan ba dalili ba ne na cewa a dole sai wannan ayyukan sun yi daidai. An gane kenan dai ala kulli hal niyya tana iya sabawa ta liman da tamamu, ba dole bane ba niyyar limami da tamamu sai ta zamanto daidai a sallah za a yi sallah. Liman yana sallar farilla kai kana sallar farilla in wata farilla ce kana iya kabe shi in nafila ce kuma kana iya kabe shi kai ne ka shigo masallaci kai sallar ka ta isha a wani waje sai ka zo hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ka isko an yi sallah kai sallah a wani waje sai ka isko waje an yi sallah za a yi sallah to kana iya shiga kai wannan ta zaman to ma nafila kaga wannan ma dalili ne nafsi sarihi akan abin da ya shahiri sabanin niyya kenan niyya tana iya sabawa kenan nan da yace innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi wato ana ne fala takhtalifu alayhi ana ne akan ayyuka wanda suke na zahiri shi yasa sai ya ƙara fasarta ma annabi yace fa idza kabbara idan limami yace Allahu akbar to fakabbiru kuma kuce Allahu akbar mun gani sifar takbira tijiya a karatun mun na sifatu sala ya zo kala uku kana iya ka daga hannu Allahu akbar tare da kabbara ko kuma kace Allahu akbar sai ka daga hannu ko kuma ka daga hannun tukun kace Allahu akbar kenan wannan sifa kala uku duka ta tabbata a sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kada ya zamanto ka rigayi liman cewa Allahu akbar muka ce idan ka rigayi liman sallar ka ba tai ba kuma kada ya zamanto kun yi musabaka da shi ku zamanto tare tare a'a sai yayi kai shi sa annabi yace fa idza kabbara idan yace Allahu akbar fa kabbiru to kuma ku ce wato Allahu akbar saboda nan fa tana da nihin tartibi fa idza kabbara kenan sai yayi tukun ku biyo wato bayan shi shi yasa a wata ruwaya yake cewa wala tukabbiru hatta yukabbir wato kada ku yi kabbara har sai liman yayi kabbara kenan an gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza raka'a farka'u idan limami yayi ruku'i yace Allahu akbar ya tayi ruku'i to kuma tukun ku biyo bayan shi Allahu akbar Allahu akbar anan zan yi wani tambihi wanda kusakurai ne wanda da yawa muna faɗa kan shi ya ne ne zan yi wajen kabbara ta wajen kabbara misali ta tahiyya ruku'i da dagowa daga ruku'i tahiyya ruku'i wani zaka gani ruku'in shi in zai yi kabbara sai ya tayi ruku'i yake kabbara a cikin ruku'i to malamai suka ce nan ka ƙara wani zikiri wanda babu shi a cikin ruku'i a ruku'i me ake cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim to kai kuma ka ƙara da kabbara to yaushe ake faɗi ba kafin ba a hanya zaka wani kai kana sai zaka yi Allahu akbar malamai suka ce babu laihi in karshen ya shiga cikin ruku'i babu laihi kai ne zaka yi ruku'i Allahu akbar kai ruku'i amma ba sai ka tahi ba kai ko kuma wajen dagowa da yawa shi ma ana samu wani hi ya dago duka tukun zai ce sami'a Allahu liman hamida kana dagowa zaka ce sami'a Allahu liman hamida tare kayan ka zo ka ida sa ko kuma soran idashin naka ya zamanto a wannan amma da maraji in farkon wato bidaya ya zamanto wajen lokacin a hanya da zaka yi wato kai shi kenan shine ya ce fa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i tukun kuma ku yi ruku'i sai yace wa idza qala sami'a Allahu liman hamidahu idan liman yace sami'a Allahu liman hamida wato bi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yaji mutumin da ya yabe shi ka yabe Allah subhanahu wa ta'ala Allah yaji ya karba to ku kuma annabi yace fa qulu rabbana wa lakal hamd kenan ku he ku ce wato rabbana wa lakal hamd malamai nan suka ce shin limami kadai zai ce sami'a Allahu liman hamida banda mamu ko kuma hadda mamu wasu malamai sun tayi kan cewa abinda ya shahi sami'a Allahu liman hamida kowa zai wani kana mamu zaka ce ila liman ya ce sami'a Allahu liman hamida kai ma ka ce sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd wasu malamai kuma suka tayi kan cewa a limami da munfarid limami ko kuma wanda shi kadai yake sallar shi shine zai iya wadin sami'a Allahu liman hamida amma in shanka ne ake kai kana cikin mamu wanda kake bin sallah zaka ce rabbana wa lakal hamd saboda mi wannan hadisi annabi tayi mi fa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu liman hamidahu faqulu ku suwa ma mu ku ce rabbana walakal hamd kenan ku ce rabbana walakal hamd sai annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abin da ya shafi rabbana walakal hamd tazo siga kada kudu kana iya kace rabbana walakal hamd kamar yanda wannan hadisi ya tabbatar mana ko kuma kace rabbana lakal hamd ko kuma kace allahumma rabbana walakal hamd ko kuma kace allahumma rabbana lakal hamd kenan an fahimta akwai mai allahumma biyu da kuma guda biyu babu guda biyu da wawun guda biyu babu wa rabbana walakal hamd da kuma allahumma rabbana walakal hamd da kuma rabbana lakal hamd da allahumma rabbana lakal hamd kenan wannan babuwa kenan wannan duka sigogin sun zo a sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma mun sani idan sunna ta ta'addadu ana so yau in kai wannan gobe kai wannan ko kuma wani lokaci ka dinga caccanzawa kada ya zama to ka tabbata akan abu guda shi kuma abu ya maimaita daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa idha sayyada fasjudu idan liman yayi sujada wato kuma ku yi sujada ya tabbata hadisi kamar yanda zai zo a nan gaba cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan annabi zai ta yi sujada ba su ta yi sujada kaga nan akwai nuni akan wanda suke ta yi sujada daga an dago daga rukuyi an sai wani ya riga limani jiya mun ba ku labarin cewa wanda shi ladani ne ladani ne ya zamanto kullin idan yace rabbana walakal hamd cikin mikuro irin dai wanda suke amsawa suke sa ladanci a cikin sallah to liman kahin ya ida rabbana walakal hamd liman ya riga shi sujada sai yazo yake ta ka yau liman ni ne yake riga wata yace yau shi ya san yanda zai yi aka zo aka yi rukuyi Allahu akbar an yi rukuyi an dago daga rukuyi liman yace sami Allahu liman shi yace da gudu sujada a sujada ya rabbana wa lakal hamd wai ya riga liwai to ya za a ce ayi rabbana wa lakal hamd a cikin sujada to sabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsiyi wani hadisi ya nuna cewa bussu yin sujada har sai annabi ya dora jabhar shi sai ya dora goshin shi a ƙasa tukun su zo su yi sujada ba ana nihin ba kuma suna jinkirtawa saboda ba a so ka jinkirta abin da yake a sunna idan liman yayi ka tafi kenan zai zamanto suna tsaye wani bai motsawa sai sun ga annabi yayi sujada to kun suma su tayi sin kabbara sannan muka ce kabbara zakari ta a hanya zakari Allahu akbar ba sai ka je sujada ba ka ce Allahu akbar saboda cikin sujada zikiri ne na ambatan Allah daban subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la anan kuma zan mu gani wannan hadisin yana nuna mana cewa wato wa idha sajada fasjudu wa la tasjudu wa idha salla jalisan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuma limamin ku yayi sallah a zaune fa sallu julusan ajma'un wato kuma ku yi sallah dukan ku a zaune liman ne ya zube da lahiya ya shigo ya zamna yayi kabbara to kuma wurin nan sallah a zaune za a yi amma kuma wannan ba yake nuna ba cewa mutumin misali wanda yake bai da lahiya shi kullun bai iya tashi koda ko shi ya zamanto albashi limancin koda shi ya zamanto a ce shine liman a wannan sai dai a samu wani liman koda ya zamanto shine karatu saboda sharadin limanci shine ya zamanto kamar yanda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sanya limami ya zamanto wanda ya hiku aqra'ukum wato afqahukum lilqur'an wanda ya hiku sanin wato abin da ya shafi alqur'ani sawa'u da qur'ani da fiqhun shi da hadisi ka san hukunce hukunce saboda in sallah ta lalace zaka iya gyara kenan shine ya kamata a sanya ya zamanto liman ba wanda in sallah ta lalace ba zai ji ya ce a ta da ikama a sake wata to kaga wannan bai yi ba babu fiqhul limanci kenan wanda zai iya gyara sallah in ta lalace shi ake so ya shiga liman to idan ya zamanto shi wanda yayi ku karatu misali a ce bai iya tashi shi kullun to wannan sai a nemi wani ya zamanto shi wanda yake da lahiya cikakkiya ya zamanto shi yake jagoran mutane wato ayi sallah kenan anan zan mu fahimci wannan hadisin ya kawo mana cewa wato abin da yake akan mu shine ya zamanto wato muna koyi da limami limami duk yanda ya zamanto yayi kabbara mai kabbara muna koyi da shi kada ya zaman to mun saba mishi saboda inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi haka kuma a cikin wannan hadisin zan mu gani abinda ya shahi wato idan ya zaman to irin yawa zaka gani wasu an zo liman ya salance ka ji shi shi can yana ta salatin annabi cikin tahiyya kaga wannan ya saba ma shari'a wajibi ne mafi yawa zaka gani ana samu ko zuwa uku wani zaka ga a ruku'i to san ban menene kake tayi wani zaka gani ruku'i kawai liman ya hadago har zai tayi sujjada ta kunshi zai dago ya ce sami Allahu liman hamid to kaga wannan ka saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in kokari ne kake na ijtihadi ka cika sallah kai kana neman kai gyara kana rallalatawa ko wani ana sujjada ka ji shi yana can yana ta'addu'a liman ya taso har yana shirin ya koma ko har yana shirin ya salamce duk wannan saba ma karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam idan liman ya taso ko mi kake yi malamai suka ce ka ida ka taso ko mi kake yi ka bari ka taso kayi kokari kayi azkar idan kana cikin addu'a liman ya dago to dago liman ya salamce ka salamce kana cikin tahiyya ana tahiyya kayi kokari kayi tahiyya liman yana salamce salamcewa zakai saboda kai limami kake bi shi aka saka bi dan wannan hadisin duka yana nuna mana wato abin da yazo na yanda zaka inda zaka ringa koyi wato da limami da kuma irin hikimar da ta sa wato a ringa koyi da limami sai ruwaya ta gaba malam yace wa fi ma'anahu min hadisi aisha shi ma yana daga cikin hadisin aisha daga irin wannan ma'anar hadisin da muka karanta na abi huraira an aisha radiyallahu anha qalat صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وتوانا حديثي شما رواية تلقى عائشة يرضى الله تتبدى أغريتا تكي تشوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترانا وتياي صلى أجدنشي وهو شاكن وتوانا رش اللهية وترش اللهية تقولنا النبي صلى الله عليه وسلم وترانا يقول أولا قسمن تاقوى daga saman taguwar shi sai ya ji rauni wato a kagare shi sai zaman to bai iya tsayuwa wanda wannan hadisin yana raddi akan mutanen da suke cewa annabi ba mutum bane ko kuma annabi kaza ne annabi mutum ne amma mutum wanda yake kowace halitta Allah subhanahu wataala falala da girma da matsayi annabi sallallahu alaihi wasallama a dukkan halatu kai baka ce ba annabi malaika ne can annabi sallallahu alaihi wasallama me yake cewa qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay kenan annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne baka ce ba annabi aljani ne idan ka ce aljani ne ka rage mishi daraja kenan mutum ne wanda yahi kowa daraja wanda suke cewa annabi ba mutum bane wato ka gari musu annabi yace shi kanshi shi mutum ne hadisi ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma sahabban shi game da yace yake ce musu innama ana basharun an saka matan saul fa idza nasitu fadhakkiruni a cikin sallah wato annabi da aka yi sahwa a cikin sallah yaje yace musu ni mutum ne dan adam ne ina mantuwa kamar yanda kuke mantuwa idan na manta ku tunatar da ni kenan wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne haka kuma akan abin da ya shaye hukunce hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana innama ana basharun kada ya zamanto a samu wani cikin ku ya zamanto ya kawo ƙara akan wani haƙi wanda ba nashi ba ya zamanto yahi wancan mai haƙin iya zance saboda iya zancen shi in dauki haƙin wani in bashi saboda shi annabi mutum ne zai hukunci da zahiri in ba gaibi lauhi wahayi ya sabko mishi ba kenan wannan in zai ci wutar jahannama ce kenan wannan yake nuna wato annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma wanda yake kowace halitta wato ta Allah subhanahu wataala daraja wanda in ka duba cikin mawaƙai masu waƙe sun kawo irin abiyat akan abin da ya shayi madahi yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam ce madal khalqu lam tukhlaq wala huwa khaliqu ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha kama annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba a halicce shi ba kuma ba za a yi ba kama annabi sallallahu alaihi wasallam da duniya in ka hudda annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba hata a cikin annabawan da suka rage shi in ka dubo ulul azam minar rusul shine gaba can cikin alburda yake cewa wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyam wato dukkan annabawa yake cewa suna so su dan samu wato kamfata daga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamata a karanta sirar shi a san annabi sallallahu alaihi wasallama kenan yace wa huwa shakin ya fado ya yi ciwon wannan sai zamanto salla jalisan sai salla a gidan shi a zamne bai samu bai hutu zai yi salla a gidan shi a zamne wa salla wara'ahu qaumun qiyam sai wasu mutane suka zo sun kai mishi ziyara su gane shi bai da lafiya daga cikin su akwai Abubakar radiyallahu anhu da tabbata a gare shi da Anas dan Malik radiyallahu anhu da tabbata a gare shi suka yi salla a bayan shi suka zo suka tsattsaya da su bi shi jami sai ya musu ishara a nijin su wato ku zazzamna kenan wannan me yake nuna limami idan ya zamanto bai iyawa ya zamna to ku zamna duka ku zamna ayi da salla shine da ya ida ya ballan man sarafa da aka ida sai ya ce musu innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi kusanda cewa kadai an sanya limami ne dan ayi koyi da shi fa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i to ku yi ruku'i wa idza rafa'a farfa'u idan ya dago daga ruku'i kuma ku dago daga ruku'i wa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan ya ce sami'a Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd haka wa idza salla jalisan idan ya sal yayi salla azamni fa sallu julusan ajma'un to kuma gabaki ɗayan ku yi salla wato azamni wanda mun gani ya gabata cikin karatun mu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam karin bayani akan abin da ya shahi wato salla azamni yanda za a yi salla azamni da kuma irin wanda ma bai da lafiya ne yake da wannan ya zai yi sallar shi azamni duka wannan bayani wato ya gabata cikin wannan hadisin dai kamar wancan hadisi wanda ya gabata sai dai anan ya ƙara nuna mana cewa misali mutumin da ya zamanto bai iya tashi aka zo kuma shine zai jagorance ku sallah kenan sai ya zamanto kun zazzamna wato an yi sallah wato azamni amma ya zamanto kada ya zamanto shine ya dawwama kullun shi zai ringa zagwa kuma bai iya tashi kenan sai a nemi wanda zai iya ya zamanto ya jagorance al'umma wato a ringa yin wato sallah haka kuma akwai wato halaccin wato jami'i wato a cikin gida saboda wani uzuri saboda wannan hadisin wato ya nuna mana inda Anas ya rawaito hadisin yake cewa sun tayi ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama sai lokacin sallah yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musalla wato azamni suka zazzamna suma suka zamna a bayan shi wato azamni haka kuma a cikin hadisin zan mu gani irin yanda kina annabi sallallahu alaihi wasallama wato mutum ne kamar kowa sai dai yayi kowa falala قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد kenan wannan duka yana daga cikin wato wannan in annabi sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na gaba mallan da ya kawo mana hadisi na abdullahi bin zaid bin yazid al-khatami al-ansari qala haddathani al-bara wa huwa ghayru makzub قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يهن احدنا منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده وتوانا حديث يازو منا ني دغا عبد الله بن يزيد الخطمي الانصاري يدا الله تثبت اغريشي وندا شيني اكي تشيما ابو موسى kuniya shi wanda malamai suka ce ya kasance wato ya yan baban shi yana da suhuba da shi da baban shi duka sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-bara bin azib wato ya bashi rabai labarin me ya bashi shi sai ya ƙara cewa wa huwa ghayru makdhub wa huwa ghayru kadhub wato shi bara da ya bashi labari alhari ba ma'abocin ƙarya bane yana so ya ƙara tabbatar maka da labarin da al-bara bin azib ya baka wanda sahabbai ma ya hataji sahabbai ka zo gace sahabi ba ma'abocin ƙarya bane daga an ce ma wani sahabi ne ya ishe shi wato adala kamar yanda muka gani irin falalar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a satin da ya gabata yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza qala idan yace sami'a Allahu liman hamida kenan idan ya dago daga ruku'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya dago daga ruku'i dai yammu lam yahin ahaduna minhu zahrahu hatta yaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajida idan ya dago su ma suka dago to babu wanda yake motsa bayan shi babu wanda yake motsawa har sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara yaje yayi sujada wannan yake nuna mana irin koyi ba irin sallah wasu ba Allah kiyaye wanda zaka gani idan kai ka saba ai sallah da ake in kai ruku'i sai ka dawo kowace gaba ta koma inda take baka iya sallah gaji yadda kai zai kawai sai dai ko ka salamci ka je ka sake wata sallah wani waje ko kuma an yi da ka je ka sake ta wani waje yo ana dagowa daga ruku'i an tai an dawo wani masallaci aka ce minti 7 ake tarawih a gama to wannan sai ka san motsa jiki akai na kirki wanda da yawa in ka lura wata ran in ka shiga Allah ya kadarta ka je wani masallaci kaga wani yana sallah ko kuma zakka wuce ka gani nawa daga suji daga ruku'i da aka dago kafin mutun ya dago zakka ga ya tsaye wata ran wani masallaci ina ganin muna arwala zan mu je masallacin da zan mu yi sallah to su suka ta da sallah zan hatta a karatun alhamdulillahi rabbil alamin arham an ida qul wallahu a'ada allahu samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar wa lam yakul lahu kufuwan ahad inda zai kamata mutun yayi kabbara kana da iya zaka yi rukui to shi ana aka ida wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahu to kare wannan saukin yayi yawa na dai yayi yawa to kuma dagowa zaka gani wallahi wasu in suka dago sai Allahu liman Allahu wa ta'ala to kaga sallah ba tai ba sallah da ake so mutun yayi sallah a nitsi ai sallah a nitsi to kaga wannan sallah ai ka san babu nutsuwa to kuma nutsuwa tana daga cikin abu babba na cikin sallah ka san kana gana da ubangiji kai yanzu na ce wani ne zaka je ka gana da shi wani wallahi almasalul a'la sai wani babban mutun ne ko wani sarki ko wani gubernator kai in kaji so kake ma dan zamna dan jima ana gana to baranta na Allah subhanahu wataala ko dake dan mutane mafi yawan mutane bussan ba na farko bussan ba wane ne Allah subhanahu wataala bussan ba wane kawai shi suke ana Allah shi halacci komi Allah shi ya halacci sama shi ya halacci kasa shi ya halacci mu amma bussan ba hakikanin Allah subhanahu wataala shi yasa zaka gani wasu gafala ana gafala da yawa yo saboda mutane ai duk ga arab kana aji duk a gafala aji shi yasa matsalar da zaka faru zakka zo kana ta sallah kana sallah aka ce innal salata tana anil fashai wal munkar daga mutane ga sun suna sallah amma al fashai da al munkar duka ba su bari ba ka dubi sallar ka tayi ko ba tayi ba wanda in ka duba irin yanda mun irin wannan sallolin malamai suka ce ko shekara 100 zakai kana yi Allah ba zai amsa ba dalili kuma ya isha hadisin Rafi ibn Khallad ibn Rafi ya shigo irin wannan sallah annabi bai yace mishi ko ma ka sallah saboda kai ba kai ba sallah yace yaje yace ko ma kai sallah saboda kai ba sallah malamai suka ce to idan irin wannan sallah kana yi kawai ka san ba sallah ba kake kada ma kai tunanin cewa idan ka je wajen Allah subhanahu wataala zaka samu na farko baka yi kai ta bubu ka gama la Allah Fatiha ma bata yi ba da kyau la baka cika ba rukui baka yi ba sujada baka zamna baka yi istighfari ta kirki baka yi ta ba akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun gani dukkan wani aiki bai yiwa ya karba wajen Allah subhanahu wataala sai ya zamanto yana da sharadi guda biyu al ikhlas wal mutaba'a yi dan Allah subhanahu wataala da koyi akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam nan mun gani irin yanda Fudail bin Iyad yake cewa aiki ba zai zamanto ba ya zamanto da ikhlasi a cikin aiki amma bai zamanto ba akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to ba za a karbe shi ba haka kuma ya zamanto akan karantarwa annabi kai kana kiran sunna kana kiran sunna amma ba kai ba da ikhlasi shi ma ba za a karba ba sai yaushe sai ya zamanto dan Allah kai shi kuma kai shi akan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kun za a karbe shi idan dole ya zamanto mutun ya gyara sallar shi ka tsaya kai sallah a nitsi ita ce sallah ka tsaya kai sallah a nitsi duk wanda zaka gani ana sallah buga wallahi sai ka je ka rasa ka tayi aljiyar tashin kiyama kai kana tunani kai sallah ka ganka aba amma sura komi ka rasa ka ce kai sallah a ce aina ce a ita ka koya ai wa koya maka gani kai ana yi kai baka je baka tambaya diyawa ka tambayi mutane ka ji ka tsira mutun ka ji ka ce mishi wa koya ma sallah ta zai gani yayi ana yi shima ana ruku'i ana wani
yawa wasu wallahi in ka tambaye wasu zaka gani wani bai san ma me yake wari a cikin kaza mun gayi muku wani karatu nan cewa wani ya tambaye me yake yi a cikin tariya shi bai sani ba kawai irin nada yanda muke lokacin an zo da mu masallaci kai sujada kaji motsin wasu suna baki suna magana kai ma ka ringa motsa baki kana in kana so kai sallah a kusa wani yaro gaji zaka ji yana ko kun yi jin sinin sinin da wuce
to diyawa manya zaka ga mutum babba yana wannan ko kuma mutum ya girma bai karanci ba me yake karantarwa a sallah wanda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace azarallahu imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana wa karshen uzuri ya kare ga mutumin da Allah subhanahu wataala ya kai ka kai shekara 60 a rayuwa shekara 60 kwana nawa malam suke cewa mutum yayin shekara 60 a same shi ko izi da bai iya ba na alqur'ani to ko a kullun zakarin ka karanta aya daya ai ka san ka huce izi da ka huce izi da to dole ya zamanto idan ya zamanto baka yi ba yanzu har ya zamanto ka girma to kai kokarin yanda zakka nema kai tunda warko tunda ilimi bai zamanto ba ka ce a kai ka girma bai ba ka nemi ilimi yawa daga cikin magabata wani ya kai shekara 40 ma tukun yake fara neman ilimi kuma ya huto ya ma addini hidima ya karanta sosai kenan duka wannan dole mutum ya koma ya karanci yaya sallah annabi sallallahu alaihi wasallama take yaya annabi yayi sallah kamar yanda yace ni sallu kama ra'aitumuni usalli kai yanzu in kaje annabi yace ya kai sallah kaje mishi wannan ita kaga annabi yana yi a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani wannan annabi yana yin haka yana yin irin sabbin jirgi ka san biyuwa sallah yake yi a nisi Allah subhanahu wataala ya datar da idan wannan hadisin yana nuna mana irin yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wato suka kasance suke koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama idan an zo yin sallah sai hadisi na gaba daga Abu Huraira yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'mina al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wato annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza ammana al-imamu idan limami yace amin bayan an karanta fatiha to fa aminu to kuma ku ce amin fa innahu kusan da cewa abin yanda yake man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika duk wanda fadan shi amin daidai da mala'iku ma sun ce amin to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to za a gafarta mishi abin da ya gabata na zanuban shi shi yasa ake so ka ringa bibiya ka ringa karanta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka je makaranta ka koya yaushe ne zaka ce amin ya zo a wata ruwaya cewa idza qala al-imam wala ad-dallin ko kuma ghayrul maghdubi alaihim wala ad-dallin faqulu amin ku kuce amin kidan zakku a lokacin ne zakku gayi tare da liman nan baka ce ba a sai liman ya hadi to wankai zakka wadi saboda wannan ruwaya da ta zo zahiri ta nuna mana abu sarihi idan liman ya ce ghayrul maghdubi alaihim wala ad-dallin sai ku ce amin tare da liman yin da shi kuma da mala'iku mala'iku wasu mala'iku ne wasu mala'iku ne aka hassashe ba dukkan mala'iku ba to wasu mala'iku wanda aka hassashe su Allah subhanahu wataala ya sa su suma su suke yin wannan amin idan suka ce amin kai ma akai ka tari amin in ka da amin in mala'ika ta gamu to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za gafarta mishi abin da ya gabata wato na zunuban shi haka a wata ruwaya ta zo fadaka rabbana sami'a Allahu liman hamida dago daga ruku'i ita ma ta zo cewa duk wanda yayi muwafaqa tashi da ta mala'ika to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kenan wannan hadisin shi ma mallan ya kawo mana shi a cikin wato wannan babe na imama dan ya nuna mana wato hukuncin ka ce amin da kuma yaushe ne kai ya kamata ka gode kenan idan liman ya ce wala dallin sai ka ce amin shi ma ya ce amin kuma kun ce amin kuma ku gamu wato da mala'iku wato su ma su ce amin kenan wannan hadisin sun yi wannan hadisin ya shiga tayyib barin mu ɗaya ne ko biyu tayyib malan yace al hadisi na gaba shi ma ruwaya ce ta abi huraira da Allah ta tabbata gare shi yake cewa an abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala idza salla ahadukum lin nasi falyukhaffif fa inna fihim da'if wasaqim wa dhal haja wa idza salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sha'a Allahu akbar wato wannan hadisi daga abi huraira da Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza salla ahadukum lin nasi idan dayan ku ya zo zai sallaci mutane zai ya shiga liman zai jagoranci mutane ayi salla to falyukhaffif to ya zamanto ya saukaka musu kada ya zamanto an sa kaliman ka ja salla fa inna fihim sai annabi ya gaima illa saboda mene a cikin wannan mutanen wanda suke cikin sahu akwai abba'if akwai mutumin da yake da rauni sawa'un rauni na yaro ne ko rauni na wani ciwo ne a jikin shi ko kuma rauni na yatsuwa ne duka wannan rauni ne yana zuwa ala hasab buƙatan mutum sai ya ce wasaqim da kuma wani bai da lafiya ne ko barta ne yayye zo masallaci wato dan ya samu jami'i ya samu ladan jami'i kenan falatukhaffif ka haffafa salla ka zamanto ka takaita salla kada ka yi ta ba takaita ba kuma ta kai ta washafshafo irin waccan ka san waccan kuma wannan wanda bai da lafiya ma baya iya wanda bai da lafiya baya iya saboda yana son abu a hankali kenan ka yi ta wato da sauki kada ka ja salla kuma yace wazal haja kuma akwai wanda mabukaci ne la Allah wani yana da wata bukata wani abu idan ka ja sallar zaka shagaltar da shi ya kasa samun nutsuwa hankalin shi ya wuce tunanin wancan abin da ya bari wa idza salla ahadukum sai annabi yace idan ɗayan ku kuma zai yi sallar shi shi kadai shine yace li nafsihi shi kadai zai yi sallar shi falyutawwil ma sha to ka ji zaka yi kiyamul lailin ka in kana so raka'a ɗaya in ka fara tun mentar wazar sai ka ji Allah Isa yana kiran sallah kenan wannan lokacin mana kiran ka ja iya gurgurdan yanda zakayya amma an sanya ka limami kuma ya zamanto kana jan mutane sallah har ya kai bisu ya dauka da wannan saba ma karantowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ji annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa hadisi ya tabbata yake cewa sai in zo wata ran masallaci ina so zan ja sallah sai in shi kukan yaro sai annabi ya kakkauta sallah ayita ta kaice komai a kawo shi daidai amma ba a sha ba saboda kukan wannan yaron da yaji saboda ka a cutar da ita wadda take zo da yaron ko kuma shi wanda yazo da yaron yaro yana kuka na warko zai shagartar da kuku akan sallah ita ba sallar ba ta samu ban nutsuwa ko kuma akwai wanda yake lattijo zaka ga wani yana kokari yana zuwa masallaci amma lattijo ne bai iya tsayuwa sosai wani zaka gani in kuna sallah da shi sai ya jingina da wani abu to kenan abinda ake so shine ka haffafa ka haffafa ya tabbata Mu'az hadisi yazo wani cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama aka zo aka shigo sallar isha da shi sai ya zamanto shi liman ya ja shi kawai sai ya cire daga sallah ya yi da sallar shi sai ya huta saboda yana da ya bar wasu kayan gonan shi ya bar wasu hajar shi yana so ya je ya tattara saboda kan kai ya kawo wani ruwa ya zo ya lalata mishi ya cire sai aka zo ake ce a wannan ai munafiki ne ana sallah ya cire sai kai ka aran su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi yayi fada ci dan me yasa Mu'az kana so ka zaman to me fitina ne a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ɗayan ku zai sallaci jama'a to ya khaffafa musu kare zaman to ka ja sallah yanda zakka wani zakka ka shagaltar da shi wani bai iya tsayuwa kada ya zamanto kuma ka yi ta da sauki yanda kuma ba a samu ban nutsuwa a cikin sallar kinan kai daidai wane da ita sallah ne ake so so ake sallah ya zamanto an yi ta a nitsi kowa hankalin shi anan wanda wani zakka ga an yi sallar kai tsaye liman inda ga yaja ya tai wani zakka gani wata nan kun ban manta ba wasu wata nan a jami'a wani ya zo sallar la'asar shi ma yayi wajen minti 40 sallar la'asar minti wajen 40 a ruku'i wajen minti 4 yake wajen minti 4 yake ana yi da sallamewa kai ka san in dake babban masallaci ne gunguni haka daga can irin wanda suke da zai irin wanda suka tashi za a yi kwada to kaga bai ba saboda mutane lokacin adatan dalibai bayan sallar la'asar kai sai ake wutarwa za a je wajen karatu darasi to kai ka zo kai minti 40
kaga da ya karatu ya bar mutane wani yana da bukata lalle wani yazo lalle yana da so ya zo ya idaje ya shiga hammam ko kuma ya je wani bukata ka zo ka tsaye da shi to kaga wannan kai kwata kwata ba karantarwa annabi bace karantarwa annabi so ake karinga mura'ati in suwaye kake jagoranta a cikin sallah idan ya zama to masallacin da kake lattijawa suka yi yawa ko kuma masu rauni suka yi yawa ko kuma matasa suka yi yawa kinan yake gani ala hasab yanda zaka ringa jin sallar su sannan kuma ba ana nihin ba kuma kullun kawai ya zama to kawai sallah ya shafshaf ce mu je masallaci kaza sallah shafshaf zaka gani irin wannan masallata ya an san su a masallaci kaza shafshaf ne an yi da mallan rumbo mallan kaza mallan wani kinan wannan duka ya kamata a jere ta kenan abin da yake a karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama shine idan ya zamanto wato za a yi sallah wato a yi mura'ati in mutane liman yayin mura'ati in wato mamun shi da suke sallah wanda wannan hadisi na gaba yana da alaka da wannan shi ma wani bawan Allah ne yake kin zuwa sallah saboda wani limami da yake ja amma wannan yayin sati mai zawa insha Allah za mu karanta da fata wanda muka yi daidai kuna sallah asuba yace bai zawa wajen annabi yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana ta'akhirin tahiyya sallah asuba saboda wani da yake jin sallah saboda ja yake su kuma in yazo bai iya he jinkirta la Allah ya kai raka'a ta bi ma ya tahi ko kuma sai ya kai wata raka'a ya tahi kinan dai ala kulli ya sati na sama insha Allah zan mu tashi akan wannan baban da fata abin da muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am. Thank you.